أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن المسلة متارة البركة Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisin mu na 32 muna 24 ga watan Jumada al-Ula hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan 11 a kalandar Bature 2024 idan ba manta ba muna cikin babi wanda yake mana bayani akan hukuncin sallar mai bulaguro mun yi bayani kan wasu masaloli wanda malam ya kawo yanayin nisan wuri wanda ya dace a ce mutum yayi kasar sallar shi haka malai ya kawo mana bayani akan wani irin bulaguro ne ya dace a ce an yi wa kasarin sallah a mazhabin su shine bulaguron da aka yi shi dan neman halak bulaguro wanda yake na halak ba bulaguro wanda yake na haram ba sai dai fada mafi rinjaye hatta da Ibn Usaymin a cikin Sharhul Mumti ya kawo kowane irin bulaguro saboda ubangiji bai khasashe ba nau'in bulaguro iri kaza ba shine ake yi wa kasaro kowane irin bulaguro mutun yana iya yi mai kasaro haka mala ya kawo mana mas'ala ta istisna'at lokacin da mutun yake cikin bulaguro to fa ga wa'ansu halayya wanda idan ya shiga wajibin shi ne sai ya ci kasalla shine malai yace kaman misalin lokacin da mai bulaguro ya taho ya bi limami wanda ba mai bulaguro bane ba ci kasalla yake mazamin gida ne yace to a wannan halin shi ma wajibin shi ne ya ci kasalla kaman yanda wannan mazamin gidan ya ci kasalla misalin ya zo garin da magarin sai ya riski akan hanya kamun ya isa gida ko kamun ya isa mazaukin shi sai ya tarar da ga wani wannan sai ya tarar da ga wani masallaci suna sallah sai ya shigo ya bi limamin to wajibin shi ne sai ya cika sallah haka malai yace mana ko kuma ya kasance wannan mutumin mai bulaguran nan wanda yake da hukuncin kasar ya hawo kan shi ko rangwamen kasar ya hawo kan shi ya kasance ya shiga sallar bai yi ba niyyar yin kasarin ba yace to a wannan halin wajibin shi ne ya cika sallah sai dai fada mafi rinjaye ko da bai yi niyyar kasar ba madama limamin da ya bi kasar yayi to shi ma yana iya sallamewa yace ko kuma ya kasance ya manta sallah ta gida sai ya tuno ta a cikin bulaguro yace to a wannan halin wajibi ne ya cika sallar shi da ya raka shi guda hudu kamar yanda yake yin ta mun buga misalin ya huta bulaguran shi lokacin azal asr ya riga ya shiga bai tuna ba sai lokacin da rana take shirin fadawa kuma yana cikin bulaguro to a wannan halin zai cika sallar shi tunda sallar gida ce ya manta a wannan halin idan ya turo ita a cikin bulaguro to zai yi ta raka'at ta guda hudu ba zai ce ba kasar bane ba sai nan a cikin mazhabin Hanabila ya ƙara kawowa yake cewa ko kuma ya kasance sallar bulaguro ce sai ya ruko ta ya shigo gari da ita to a wannan halin yace shi ma zai ya cika wannan sallar sai dai fada mafi rinjaye in dai a bulaguron ya barta
to fa idan ya shigo gida zai yi sallar shi ta balaguro ba zai cika sallah ba wannan ita ce fada mafi rinjaye kamar yanda can aka ce mai in yana gida ya tuno ta a cikin balaguro ba amiran gome bai yi ta da yi ta a matsayin sallar balaguro ba wajibi ne ya cika ta raka shi guda hudu to haka a nan ma in dai ya baro ta a halin balaguro ya shigo gida to zai yi sallar shi raka guda biyu masala ce wanda take da sabani zaka ga da yawa daga cikin mutane in dai sun riga sun shigo to ba hira ba su ce a'a tunda na baro sallah ko sallah ta da ainihin ta a cikin bulaguro ne yace a yanzu tunda ya zo gida bari yayi kasarin ta a'a eh yace a cika sallar zai to yana da rangomi a fada mafi rinjaye ta malamai yana da rangomi idan ya shigo gida yayi kasarin sallar shi saboda aina ta kama shi a cikin bulaguro ta kama shi sallar bulaguro ce ya wannan inta daga nan karatun mu ya tsaya wancan sati yau insha Allah za mu cike malaike cewa ko ai iya hakuri har mu kammala sai mu gida sai mu tunda karatun namu yanzu kadan ne insha Allah sai mu gida yake cewa walil musafir an yutimma aw yatimma yake cewa mai bulaguro yana iyawa ko yana da alhurmi ya cika sallar shi Sallah mai raka'a hudu yana cikin bulaguro duk da rangwamen da aka bashi yana iyawa ya cika sallar shi yace wal qasaru afdal amma dai yayi kasarin sallar shi yahi fadala yace wa man nawal iqama duk wanda yayi niyyar zama a garin da ya isa ya tashi bulaguro misalin daga da magaran ya tafi maradi sai yayi niyyar zai zauna a garin maradi yace aksar min 21 salatan sama da sallah guda 21 yake cewa atamma wannan mutumin zai cika sallah lissahin sallah ina tunanin wancan satin da nazo na ce kwana 21 ba haka ba wannan salatan ne sai wannan ba ina magana ce ta jani yake cewa duk wanda yayi niyyar zama a garin da ba nashi ba a matsayin shi na mai bulaguro yayi niyyar zama tsawon sallah guda 21 sallah 21 kenan ya zarta kwana hudu ya shiga kwana na biyar yake cewa mi zai atamma zai cika sallar shi wa illam yujmi ala zalika idan kuma bai niyyar ba yin sallah 21 a cikin garin da ya sabka ba yake cewa qasara abadan zai yi kasarin sallah har abada har ya gama wannan kwanukan nashi in dai bai kai ba sallah 21 ba kenan kwana hudu abin da yi baya ko kwana biyar abin da yi baya shine abin da malam ya kawo to wannan ita ma mas'ala ce zamu zo kan da mas'ala ce wadda ta tahdidu muddatu al-iqama mas'ala ce wadda malamai suka wannan inta shine karshen babin ko malaiki ce wal musafir an yatimma mai bulaguro yana da hurumcin ya cika sallar shi ainihin sallah ai raka'a hudu aka baka dama a koda yaushe kayi ta sai dai idan uzurin bulaguro ya shigo maka a wannan halin aka baka damar ka rage sallah sun kawo dalili mazhabin Hanabila akan mai bulaguro yana da hurum yana da haƙƙin koya yana da cancanta ya cika sallar shi ko ya halatta ya cika sallar shi shine suka ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salata kaga ainihin ubangiji yace falaysa alaykum junahun babu wani laifi kenan babu wani laifi ka kassare sallarka mai raka'a guda hudu ka mido ta raka'a guda biyu haka da kai hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi an tambaye shi yake cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kasaru lokacin bulaguro ba tare da tsoro ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innaha sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum fa aqbilu sadaqatuhu yake cewa ai rangome ne ko wata kyauta ce ko wata sadaka ce wanda ubangiji ya muku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ku yi riko da wannan kyautar da ubangiji ya muku ku yi riko da wannan sadaka da ubangiji ya yi maka kaga wannan shi yake tabbatar maka babu umurni lalle wajibi ne idan ka shiga cikin bulaguro tilas sai kai kasarin sallah kana da incin kai kasarin sallarka kana da kuma ka yi sallaka guda hudu in ka ga dama ya sanya kadda ka zargi wanda ya cika sallar shi lokacin da yake cikin bulaguro amma dai ka bayyana mai yin kasarin shi yayi fadala shine nan mallan yace wal qasaru afdal mutun yayi kasarin sallar shi lokacin da yake cikin bulaguro shi yayi fadala akan ya cika sallar shi mai raka'a guda hudu kuma wannan ba wai haka ba malam yace kasar ita tayi fadala ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawwama akan aiwatar da haka duk lokacin da ya huta bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rangwame ne ubangiji yami sai ya kassare sallar shi mai raka'a guda hudu ya mayar da ita raka'a guda biyu haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisin da Imam Ahmad rahimahullahu ya hutar da shi a cikin musnad din shi yake cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsatahu kama yuhibbu an tujtanaba nawahiya yake cewa lalle Allah yana so idan ya ba ku rangwame ku yi aiki da wannan rangwama kuma haka ubangiji yake so idan ya hane ku abu ku nisanje shi kafa Allah kaga nan ya kawo maka in dai an baka rangwaman to kai kokari kai aiki da rangwama malaman usulul fiqh suna da wata mas'ala suke cewa al akhdhu bil azimati afdal am al akhdhu bil rukhsa shin idan ubangiji ya baka rangwame shi yahi fadala kai amfani da shi ko kuma a'a kai amfani da ainihin abin da ubangiji ya wajabta maka misalin sallah an wajabta maka raka'a guda hudu shine al'azima ainihin abin da ubangiji ya wajabta maka kai ruko da wannan ko kuma a'a kai ruko da rangwamen shi yahi fadala malaman usulul fiqh huda mafi rinjaye suka ce duk lokacin da aka baka rangwame to kai kokari kai amfani da wannan rangwamen saboda ubangijin da ya baka rangwamen ya san dalilin me yasa ya baka bulaguro ne shi kuma bulaguro in a wani hali mutun ya samu kanshi wani bangare ne na daga azaba yana da wansu tukulubtu yana da wahalhalin shi yana da kaza yana da kaza yana bukatar kaza yana bukatar kaza shi sanya a irin wannan halin ubangijin da ya halice ka yi sanin abin da ya dace da kai sai ya ce maka in ka shiga wannan yanayin kai amfani da rangwamen da aka baka shi sanya hada mafi rinjaye ta malamai ruko da rangwamen shehi shi yake fadala wannan kuma ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bulaguro da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta manzo Allah ya kasa Aisha ta cika sallah manzo Allah ya ce mata kin yi daidai ba wani abu ta cika ta zo da abinda aka umurce ta ba ta yi amfani da rangwame ba babu wani wannan haka da kai Sa'ad shi ma yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin halaye shi in yayi bulaguro cika sallar shi yake ko ba wanda ya musu inkari kuma wannan abinda aka samu daga gindinsu ko abinda aka rawaito isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce kamar yadda Aisha take cewa riwaya wadda Imam Muslim haka Imam Bukhari dukan sun kawo Aisha take cewa furidat as-salatu raka'atayn fazidat fil hadari wa uqirrat fis safari yake cewa mu dai a yanda muka sani ubangiji da farko al'amari ya sanya mana ya farlanta mana raka'a guda biyu a kowace sallah yace lokacin da manzo Allah lokacin da ubangiji ya ga dama sai ya mayar da wannan salloli raka'a guda biyu ya mayar da su guda hudu sai ya tabbatar da raka'a guda biyu a cikin bulaguro kaga wannan ba wai bata sani ba Aisha ta sani amma dai ta cika sallar ta lokacin da take cikin bulaguro haka kuma da kai masala wadda malamai suke kawowa akan wata ka'ida ce ta daga cikin qawaidul fiqhiyya suke cewa la yulzamu min tarakil mustahabbi al-wuqufu fil makruh tunda da kai malaman da suke sabani suke ganin a'a ai da zaran mutun ya dau al'azima ainihin abinda ubangiji ya farlanta mai su ne raka'a guda hudu ya ajiye rangwamen da ubangiji ya mai to yazo da wani abu wanda ake kiran shi makruh to shine wa'ansu daga cikin malamai suka ce a'a ai mas'alar ba haka bane ba da kai ka'ida malaman fiqh sun dora suka ce baya lazimtuwa mutumin da ya bar mustahabbi a ce wai ya aikata wani abu wanda yake makruh duk lokacin da ka aikata ka bar wani abu wanda yake mustahabbi to wannan ka bar lada amma ne ba a ukubanta ka ba babu wani zargi a tare da kai akan ka bar mustahabbi da haka suka ce in mutun ya ga dama ya cika sallar shi to wannan hakan shi yawa amma dai ya dauran gwamin shi yahi fadala kuma shine abin da yahi soyuwa kuma ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya bari babu zargi a tare da shi wallahu ta'ala a'lam sai malai kawo ta mas'ala da ban yinki cewa wa man nawal iqama duk wanda yayi niyyar zama a garin da ya sabka ya tashi daga garin da yake ya isa wani gari sai yayi niyyar zama a wannan garin yake cewa wannan niyyar zaman da yayi aksar min 21 salata sama da sallah guda 21 sallah guda 21 sallah guda 20 nawa kwana nawa take baka kwana hudu ko sai aka kara sallah daya a saman kenan ya shiga kwana nawa kwana biyar kenan wannan shi yake nuna maka mazhabin Hanabila in dai mutun zai huce kwana biyar bayan lissahin ranar da ya tashi to homi zai yi a tamma salata zai cika sallar shi irin na kowa ɗan gari kada ya ce a tunda ne nazo kwana 21 kwana sallah kwana biyar zan yi in dai yana da yaqinin ko yayi niyya sai ya kai kwana biyar a gari to wannan homi mutumin ho zai cika sallar shi wannan kalkashin mazhaban Hanabila kamar yadda na bayyana mas'ala ce wadda take da sabani wadda malamai suka yi sabani a cikin ta ko suka ƙara wa juna sani a cikin ta shine wada guda biyu ko guda uku wanda malamai suka ta yi akan ta shine wada ta farko suka ta yi akan la yuqsaru al-musafiru as-salata idha nawa al-iqama arba'ata ayyamin fa akthar biyuwa ko bi dacewa kalkashin mazhabin Malikiyya da Shafi'iyya ɗaya riwaya daga cikin mazhabin Shafi'iyya da wata riwaya wadda aka samu daga Imam Ahmad bin Hanbal da wa'ansu daga cikin salaf wanda suka gabace yin malamai kuma da irin zabe wanda malamai suka yi a cikin wada mafi rinjaye a cikin wadansu kamar Ibnu al-Imam at-Tabari haka da Ibnu Taymiyyah shi ma wa'ansu daga cikin ko a cikin fatawar shi ya kawo amma dai mazhabin shi ihtiyatan ne yake tayi akan shi suka ce duk wanda yayin yunkurin bulaguro tsawon kwana hudu ko sama da haka yini hudu da dare guda hudu ko sama da yini hudu da dare guda hudu to wannan mutumin ho zai cika sallah wannan shine mazhabin Malikiyya ita ce hada ta Imam Shafi'i kuma a hada mafi rinjaye daga cikin hadan shi riwaya ce daga cikin mazhabin shi kuma haka wada wata riwaya daga riwaya Imam Ahmad bin Hanbal sun kawo hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisin ala ko kuma kamun shi idan muka koma mazhabin Imam Ahmad Imam mazhabin Imam Malik sai suke cewa la ya'taddu bil yawmi alladhi yadkhulu fihi ba alisahin da ranar da ya shigo wannan garan misalin ya tashi ranar litinin ya isa a litinin wannan ranar ba a yi lissahi da ita ba za a yi lissahin wannan yini guda hudu da dare guda hudu mi zai wakana yake cewa illa an yakuna dukhuluhu qabla al-fajr sai dai idan ya kasance wannan mutumin ya shigo wannan garin kamun sallar asbahi kenan za a yi lissahin kenan jiya kenan za a yi lissahi yake cewa fa in kana niyatu al-khuruj qabla ghurubi ash-shamsi idan ya kasance niyyar shi zai huta daga wannan garin kamun hutar kamun hwadawar rana yace fala iskala fi adabil i'tidali bidhalika yace babu wani iskali wurin daidaita haka kenan za a mai lissahi wannan kwana uku a cikin wannan garin in aka gama da ranar da ya shigo kenan yana da kwana nawa yana da kwana guda hudu ko yini hudu da dare guda hudu wannan a cikin al-fawakih ad-dawani na nafrnawai na nafrawi haka mawahibul jalil na Imam al-Hattabi ya kawo bayana haka shi ma Imam Shafi'i ya kawo mas'ala idan ka koma a cikin littattafan su na Shafi'iyya haka shi ma Imam at-Tabari a cikin malamai na as-salaf da ka samu da kai malaman da suka yi bayani kamar Imam al-Mawardi ya kawo yake cewa idha nawa maqama arba'ati ayyamin sul yawmin alladhi dakhala fihi idan yayi niyyar zai zamna a wannan garin tsawon yini hudu da dare hudu kuma bayan babu lissahin ranar da ya shigo wannan garin kuma da ranar da za ya huta yake cewa lazima an yatimma yace ya lazimta a gare shi ya cika sallar shi yace wa lam yujiz lahu alqasr bi halatta bai kasar ba indai za ya huce yini hudu da dare hudu to wajibi ne ya cika wannan sallar yace wannan hada ce ta Usman bin Affan bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi yace kuma da wa'ansu daga cikin tabi'ai kamar Sa'id bin Musayyib yace kuma da wa'ansu daga cikin malaman mu yace faqihan mu sune sai Imam Malik rahimahullahu ta'ala idan ka koma cikin Al-Hawi Al-Kabir zaka samu wannan bayanin haka shi ma Ibn Abdul Bar ya kawo irin wannan bayanin a cikin At-Tamhid shi ma Ibn Qudama ya kawo a cikin Al-Mughni yake cewa idza nawa iqamati arba'ati ayyamin atamma yace duk wani mai bulaguran da yayi niyyar tsayawa a cikin gari tsawon kwana hudu ko yini hudu da dare hudu to wannan mutumin zai cika sallar shi babu hira a ce a'a ya yayi kasarin sallah ya kawo wannan bayanin a cikin wannan yake cewa wa hadha qawlu malik wa shafi'i shi imam ibn qudama mai littafin ya kawo a cikin mugun yake cewa wannan hada ce ta imam malik da imam shafi'i kuma yace da abi thawr yake cewa li anna salasa haddul qilla yake cewa saboda idan aka ce dini uku shine haddi na karamin lissahi na jami'in na hada sallah wallahu ta'ala alam dukkan su wannan dai wannan ne suke kowanne daga cikin su wannan ijtihadin shi ne yake yi to shi sanya nan malai ya kawo yake bayani yake cewa sun kawo hujja da wa'ansu dalilai daga cikin sunna kuma daga cikin asaru wanda suka samu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka da wa'ansu tabi'ai kina wannan idan muka dauka ita ce wada wadda imam malik yake akanta haka imam shafi'i yake akanta haka imam tabari yana daga cikin ikhtiyarat din shi haka ibn taymiya shi ma yana daga cikin maganar da ya kawo haka su ma daga cikin wata riwaya daga riwayoyin da aka samu daga imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala kuma sun kawo hujja akan wannan mas'alar ga dalilansu akan haka suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haddadi lokacin da yayi umarni akan a hutar da yahudawa daga cikin garin Madina Umar yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama iltimatum in kwana uku ya basu yake cewa daga nan zan mu fahimta lalle dukkan mazamni ko wanda yazo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce wai kada a bar su daga a cikin kasa a cikin afwan ba garin Madina ba a cikin Hijaz kasar Larabawa sai yace wa adina liman qaddama minha tajiran an yuqima salatan manzo Allah yace duk wanda yazo a matsayin dan kasuwa wanda ba musulmi ba to a bar shi tsawon kwana uku shine nan shi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yace ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu izinin wanda bai zo ba dan zama ba a bashi damu tsawon kwana uku yake cewa wannan shi yake tabbatar mana lalle kwana uku nan shine haddi na mutumin da ba bai zo zama a gari bai zauna ana iya kiran shi kurum dan tirani yazo yayi kwana uku shi ya kuce amma dai idan ya huce kwana uku to wannan mutumin ana iya kiran shi da al-muqima haka da kai hadisin da ala bin al-hadrami wanda dazina yazo min na wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yuqimul muhajir bi makkah ba'da qada'i nuskihi salasan wanda yazo mai hijira ya shigo garin makkah a lokacin kamun ta kasance darul islam yake cewa an bashi dama idan yayi aikin umrar shi ya tsaya tsawon kwana uku a cikin garin yayi bukatun shi huce ta ke shi suka ce kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramtawa mai hijira ya zamana tsawon kwana uku a cikin garin makka saboda yayin bukatun shi a shi san yake cewa kaga tsawon kwana uku laysa laha hukmul iqama bai da hukuncin zama a gari kenan duk wanda yazo tsawon kwana uku kenan babu hukuncin a ce mai a wannan mazamni ne idan ya huce kwana uku ya shiga kwana na hudu da ranar aka mai lissahi da ranar da ya shigo to wannan mutumin ya huta daga lissahin al-muqima shi sun ya suka kawo hujja akan haka suka ce tsawon kwana uku ka kara mai da ranar da ya zo kenan in dai zai huce yini hudu da dare hudu to babu hira a ce ya cika sallah babu hira a ce ya yi kasarin sallah za ya cika sallah haka imam malik yake cewa mun tarar da mutanen garin Madina akan wannan aikin dalilin haka kenan duk lokacin da muka tarar da mutum ya zo gari tsawon yini uku ko yini hudu zai yana da yaqinin ko ya hada niyya zai zauna a gari yini hudu da dare hudu to wannan mutumin hukuncin shi hukuncin mazallin gari zai ya cika sallar shi ina fata an fahimta wannan ita ce fada ta harko ta malamai wada ta biyu shine malaman da suka tahi akan wata riwaya wadda aka samu daga Imam Shafi'i haka wata wada ta Abdullah ibn Abbas da Ishaq ibn Rahawayhi kuma da wata wada wadda Imam Tirmidhi ya kawo yake cewa wahiya aqwal madhahib ita ce mafi rinjayen mazhabobi yake cewa shine yaqsiru idha qama 19 yawman mutun yana da hurumci yana iyawa idan yazo gari tsawon kwana 19 ya tsaya yayi kasarin sallar shi indai yana da niyyar ba zai huce kwana 19 ba zai yi kasarin sallar shi shine suka kawo hujja suka ce ai da kai hadisi Abdullahi bin Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda yake bayyana mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fatahu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya tsawon kwana 19 a cikin garin makka yana kasarin sallar shi yake cewa fa nahnu idza safarna 19 qasarna wa idza zidna atmamna Abdullahi bin Abbas yake cewa dalilin haka duk lokacin da muka yi bulaguro tsohon kwana 19 yace cika sallar mu wannan zamu yi kasarin sallar mu amma dai idan muka dada akan kwana 19 yace cika sallar mu muke yi amma dai wada mafi rinjaye shine wadar da malikiyya da wata wada daga cikin riwaya ta Imam Shafi'i da wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal suka kai akan ta ita ce mafi rinjaye nan ma malam ya kawo bayani akan masalai yake tabbatarwa yake cewa misalin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko dalilin da su mazhabin Hanabila suka kawo hujja akan shi na kwana 5 sallah guda 21 suka ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Makka lokacin da ya zo hajji shi daban kwana yace ya zamana ne tsawon kwana 4 a cikin garin Makka lokacin da ya sallaci sallar asuba a cikin garin Makka a cikin nini kenan na 15 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya huta shine yawm tarwiya sai ya huta falfajiya ta Mina yace kaga wannan shine dalilin da su mazhabin Hanabila suka dauka lalle kwana 4 ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yakinin zai zamana tsawon yini 4 dare 4 hamma yayin sallar asuba sannan ya huta garin Mina yace dalilin haka su wannan mazhabin Hanabila suka hukunta lalle kwana 5 ko kuma yini sallah guda 21 ita ce mutum yake da damar yayi kasaru in ya tabbatar ba zai zarta ba akan haka ba wannan shine dalilin da malamai suka kawo shine suka yi bayani amma dai ga wanda yayi niyyar zai zamana a cikin gari yake cewa to wannan mutumin yana da hurumin zai ƙara akan wannan yi raka'a ko sallah guda 21 to wannan mutumin wajibin shi ne ya cika sallah ƙarƙashin mazhabin Hanabila wallahu ta'ala alam ina fata an fahimci masalan mazhabin Hanabila 19 yawman shine ai suka kawo hujja da hadisi Abdullahi bin Abbas wanda Imam Ahmad ya kawo shi yake cewa afwan ba Imam Ahmad bai kawo shi ba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Makka lokacin amal fata hede kwana 19 manzo Allah kasarin sallah yake yi sai suka ce to dalilin haka shi Abdullahi bin Abbas yayi ta'lilin wannan abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar sai yake cewa mu ma idan muka yi bulaguro in dai ba ma kuce ba tsawon kwana 19 ba to kasarin sallar maza mu yace amma dai idan muka san zamu huce kwana 19 sai mu cika sallah sai dai mas'alar inda take shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo garin Makka a wannan lokacin baya da tabbacin adadin kwanan da za yi yana jiran umurnin ubangijin shi ya huta kenan manzo Allah a wannan lokacin ba mukayin bane ba ba mazamni bane ba yana jiran ko ta kwana a ce mai huta ya huta a ce mai a ko kai su ba mai daga nan manzo Allah ina yi Hunayni yayi bayan cikon kwana 19 manzo Allah kurum sai ya kama hanyar Hunayni a cikin bulaguren yake kenan nan manzo Allah bai tabbatar ba kwana adadin kwanukan da za a yi a garin Makka shi sanya mas'alar da malaman fiqh suka huddo ta sai suke cewa duk lokacin da mutum ya zo gari bai haddade ba adadin kwanukan da zai yi shi sanya anan shi ma malami ya kawo wa mannawal iqama duk wanda ya yi niyyar zama a gari sama da sallah guda 21 a mazhabin mu na malikiyya da wata wada ta Imam Shafi'i da wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal shine duk wanda yayi niyyar zama a gari sama da yini 4 da dare 4 to wannan mutumin ya cika sallah in kuma kasa da haka ne yayi lissahi da ranar da ya huta kenan yini banda wannan banda rana ranar da ya shigo gari kenan kwana uku ya san ba zai wuce kwana uku ba to ya cika sallah ya yi kasarin sallar shi amma dai zai yi ne hudu da dare hudu to ya cika sallah amma dai dan lokacin da shi wannan mutumin ya zo gari wata takarda ce ta kawo shi ko kuma wani bashin shi ne ya zo amsa a garin ko kuma a wata haraka ce za a yi yana sa ran a kwana biyu za su gaba harakan nan ake ta janta ake ta janta ake ta janta hatta kai kwana 30 kwana 40 wata uku wata shida wannan mutumin yana da intin yayi kasar yayi sabbi da daga zaran wannan harakar ta tsare to shi wajo ya baya fasai amma dai idan ya shigo yana da yakinin wannan harakar sai ta huce kwana 5 sai ta huce yini hudu da dare hudu to daga ranar daga ya shigo gari shi ma ya zama dan gari ya zama muqimi ya cika sallar shi duddan ya huta daga cikin shubha wallahu ta'ala a'lam shine mala yace wa illam yujma' ala zalika a mazhabin hanabila in dai zai huce afwan wa illam yujma' ala zalika in dai bai niyyar ba zama yini guda biyar ba kenan raka'a sallah guda 21 yake cewa qasara abadan mutumin nan zai kasaru har abada in dai bai cika bai niyyar zai tsaya ba tsawon raka'a tsawon sallah guda 21 ba kenan yini hudu da dare hudu sannan karin sallah asuba guda 1 yini na biyar yace to wannan mutumin yana da intin yayi kasarin shi har abada wallahu ta'ala a'lam kenan masaloli wanda za mu yi iya istinbati wanda malam bai kawo su ba shine mutumin da bai huto ba ko mutumin da bai zo ba da niyyar zama ba wani abu ya kawo shi gari to shi ma wannan matsayin mai bulaguro yake tunda bai yi niyyar zama a gari ba za ya ta yin kasarin shi har illa masha Allah sai dai wani abin tambihi shine kasancewa mafi yawa mu almajirai in mun tashi zuwa wani wuri karatu sai mu ce a'a tunda mu ba 'yan gari bane ba kurin kasarin sallar mu zamu yi wannan baya daga cikin ya saba wa wannan hatta da mazhabobin da suka gusa shaddada ba shine tunda kai da ka tafi da ka huta daga gidanku a matsayin karatu ka sani karatun nan sai kai wata 9 ko kuma karatun nan za ka yi wata 6 akalla kafin ka dawo gida to wannan mutumin wajibinka ne idan ka shiga gari kai ma ka zama muqimi za ka cika sallar ka wannan sakaci ne wanda da yawa daga cikin mu sai kaga mutun ya zo jami'a kurum shi tunda ba dan gari bane ba a kullun sallar shi sallah zai yi kasaru dan shi dan ba dan gari bane ba haka misalin mutumin da ya hawo saman jirgin ruwa ko mutumin da rayuwar shi kurum sai ya hawo saman jirgin ruwa ya samu abinci koda da iyallan shi yake tare to wannan mutumin an ba shi damar yayi kasarin sallar shi amma dai misalin mutun ne yana wannan garin yana da iyali a wannan garin yana da iyali a Difa to duk inda yazo gida ne to yana shigowa ya zama dan gida zai cika sallar shi babu hirar yayi kasarin sallah akwai misaloli wanda da yawa muna ihmalin su wurin kasarin sallah abinda dai zamu fahimta shine gaskiya wada mafi rinjaye wanda da yawa daga cikin malamai suka tayi akan ta ita ce ikhtiyaratu imamu tabari imamu ibnu taymiya ya kawo ta riwaya ce ta imamu ahmad ibn hanbal riwaya ce ta imamu shafi'i wada ce ta mazhabin imamu malik kuma da yawa daga cikin malamai as-salaf ace ta Usman bin Affan Umar bin Al-Khattab yayi magana akan ta shine kurum duk lokacin da ka san ka shiga garin da ba naka ba ka a matsayin ka na mai bulaguro ka tabbatar kana da yini hudu da dare hudu a cikin wannan garin daga ka shigo ka zama dan gari ka cika sallar ka ka huta daga cikin shubha amma dai ka tabbatar in ka zo yau da gobe ne kurum zaka juya baya kana da hurumin ko yau da gobe da jibi ne zaka cika zaka zauna a cikin garin kana da hurumcin ka cika sarka kai kasarin sallar ka ko kuma ka zo kake tunanin a'a gobe kana yi da uzurin ka tahi sai abin sai ya dauke ka aka yi jibi aka yi gata aka yi gatariya aka yi citta har aka kai sati mai zawwa duka wannan kana da laba'asa kai ta sallar ka kai ta sallar kai ta kasarin sallar ka amma dai idan ka saki ka huto ka ce za ka yi sallah tare da 'yan gari baka da hurmucin baka da incin ka kai kasarin sallah wajibinka ne ka cika sallah wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen karatun mu idan inda kai tambaya kamun lokaci su kare insha Allah sai mu tambaya na'am Thank you. ita ce yanzu ma mun yi tsokaci akan ina tunanin da muka yi maganar da yuka yi tambaya ko shine nan malam ya kawo mas'ala yake cewa aunasiya salata hadari fa yadhkuruha fi safari misalin yana shirye-shiryen bulaguro ana jiran shi har karhe uku ko kuma ya bada mota shiri a gyara ne za ya fita bulaguro yana gareji ana a tabbata lokacin sallah sai ya shiga na sallar asar sai ya mun ce ya sallace ta a nan gida sai da ya kama hanya ya isa wurin tasawa sai ya tuno rana ba kamun ta fada ko tana shirin fadawa sai ya tuno ashe shi bai sallace sallar asar ba to wannan mutumin zai yi sallah raka'a guda hudu saboda ai sallar gida ce yana tana da sallar gida ce ya mun ce bai yi ta a lokacin da ba sai da ya shiga cikin bulaguro sannan ya yi ta sannan ya tuno da ita zai yi sallata raka'a shi guda hudu bai da rangwamen yin ta kaso mun fahimta wannan malamai sun yi jamhurin malamai sun ta yi akan haka shine sai malam kuma ya kawo yake cewa ko kuma ya kasance yana cikin bulaguran ne sai ya mun ce bai sallace sallar ba ko kuma lokacin ta ya huce ko kuma a wani uzuri yana cikin tahiyya bai sallace ta ba sai da ya shigo da magana misali sallar la'asar ce lokacin ta ya shiga yana wurin taketa yana rarrahowa gak da fadawar rana sai ya shigo cikin gari shi kuma wannan garin sa ne idan ya shigo sai malam ya ce a mazhabinmu na Hanabila abinda zai cika sallah tunda yanzu ya zama to dan gari wada mafi rinjaye ta jamhurin malamai shine zai kasar wannan sallah saboda a lokacin da ya shiga yana cikin bulaguro kenan wannan bulaguron tunda su istidlalin da suka kawo cewa suka yi ai dama abinda ya sanya aka bari rangwamen ya yi kasarin sallah shine bulaguron yanzu ko bulaguron ya gushe sai in ya shigo gida sai ya cika sallah suka ce a'a hukuncin sallar ne kenan idan ya shigo gida zai yi kasar wannan sallar kuma wannan ita ce faɗa mafi rinjaye insha Allah ko kuma akan ta miki duk lokacin da ka shiga cikin bulaguro sallar nan ta lokacin ta ya shiga kana cikin mai bulaguro kana cikin bulaguro in dai baka samu damar yin ta ba a cikin bulaguron ba sai da ka iso gida za ka yi kasar sallar ka wannan kuma masala sai ta fito kowa fahimta shi yake amma dai faɗa mafi rinjaye wanda sarahatan shekara da shekaru akan ta muke ita ce wannan mutum idan ka shigo za ka yi kasarin sallar ka tunda ainihin sallar a inda ta kama ka a cikin bulaguro wallahu ta'ala a'lam. Sauran minti 15 kenan inda kai tambaya da muka shiga karatun nan musamman ina za mu tsaya ba. Sai matsala wadda mutumin da ya yi niyyar idan ya shigo gari shi kurum ya zama tudan gari salim a fattan shi ne aka yi ko kuma ma'aikaci ne ko kuma kaso shi ta mido shi garin nan ya yi niyyar kurum shi ko yanzu ya zama tudan da magaran garin gadan wannan mutumin faɗa jamhurin malamai sun tahi ko ijma'i ne ma inda Ibn Abdulbar ya kawo ya haƙeto ijma'in ya ce malamai dukkansu sun tayi akan duk wanda ya shigo gari yana da niyyar zama a garin da zaran ya shigo to hukuncin kasar ya tashi da kanci kurum cika sallar shi zai yi hudu za yi kuma wajibin shi ne ya huta masallaci sai dai inda wani uzuri Allahu ta'ala a'lam.
Amma ko suna cewa kamar da sai ba kai ba sai asuba
ba sallar farilla bace ba ba a yi ba sallar nafila ce aka haramta maka dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi a nan riwaya ta Imam Muslim yake cewa duk wanda ya riski raka'a guda daya kamun rana ta huto to tabbas ya samu sallar asuba a lokacin ta haka duk wanda ya riski raka'a daya kamun rana ta fada to ya samu sallar asar a lokaci wannan shi yake nuna maka sallah ta jami'i ba ruwanka da lokacin da fahimta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi ingantattu wanda cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya haramta sallah a lokuta guda uku shine lokacin da rana za ta hudo da lokacin da rana ta kai zawali ta tsaya a tsakiya ta yi tsayuwar giginya kuma da lokacin da rana za ta fada to wannan hadisin shi da yazo sai ya tabbatar maka ba sallah bace ba ta nafila ita ce aka haramta maka a wannan lokacin har sai ya kai daidai goran mashi kaidarun hin kawo misalin minti 15 bayan rana ta huto a wannan lokacin kana iyawa kai wannan saboda manzo Allah ya ce a lokacin nan ne tana hutawa ne daidai tsakankanin kafan shaydani kuma lokacin sallan majusawa ne wa'inda suke bautar rana da haka an umurce kai kuma ka saba musu amma dai sallah ta farilla duk lokacin da ka tuno ko ka tashi zaka yi ta a wannan lokacin in dai ka samu raka'a dai to ka same ta a lokaci kenan ba ramuwa bace ba za ka yi ba in kuma lokacin da ya wuce to yanzu ta koma maka alqada ramuwa ce shi kuma mas'ala ta fiqhu da kai al'ada'u da kai alqada'u shine yin sallah a lokaci ko yin wani abu na shari'a wanda aka umurce ka yi shi a lokacin shi sannan ladan shi daban yake da lokacin da zaka rama shi shine alqada wallahu ta'ala a'lam
kamar sallar da wani lokaci take ba
sallar wallaha tana farawa ne minti 15 idan rana ta huto gulgudan meter uku ko goran mashi dai idan ta hudo shine malamai kamar su Ibn Uthaymeen suka da su Ibn Baz suka haddade misalin kamar minti 15 a lissahin mutununmu kina in ranar in ta hudo a shidda da minti 30 da wani abu in dai ta hudo kai to a lokacin nan ka lissafa minti 15 a lokacin nan ne kake da lokacin da zaka yi sallar wallaha lokacin ta ya shiga har zuwa minti 15 kamun rana ta yi zawa wannan kamun rana ta yi zawali wannan shine lokacin ta minti 15 ko 25 minti 15 insha Allah a wannan lokacin shine kuma wannan lokaci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya riske sallar asuba a jami'i bayan sallar asuba ya lazumci wurin shi yana ambaton ubangiji ko yana karanta alqur'ani yace wannan mutumin bai gusa ba har sai da rana ta hudo yace bayan ta hudo gulgudan goran mashi zira'i uku yace a lokacin nan ya tashi ya raka'a guda biyu za a rubuta mai kamar yayi umara akwai wanda kullun sai sun samu wannan ladan na umara indai zaka lazumta a duk sati ko da so ɗaya ne sai ka yi ka gani irin ladan da zaka samu ladan umara manzo Allah ya mana garantin samu insha
Allah salatul isha
wanda yana da kyau a ce mutun ya lazumta haka kaman goma na harkon zulhijja wannan kwanuka ne wanda alhamdulillah ni dai ina kokarin lazumce su saboda ai ta samu ladan sune kwanukan da sun yi kowane ko yinin da sun yi ninnuka guda goma nan sun yi kowane yini abun ubangiji a cikin kwanuka ko yininnuka wanda suke lissahin shekara salatu tasbih hadisi ne ingantacce tun yana iyawa ya yi ta bata da wani laifi sannan za ka yi tun da ka aibe bulaguro ne ai hanya ce ta kama ka bulaguro kai mai bulaguro ne ai baka tsaya ba in ka zo ne da niyyar zama misalin garinku ne amma dai mota ne ta gitta ta garinku kana cikin bulaguro hukuncin ko hukuncin mai bulaguro amma dai in ka zo ne ka ce a na shigo garinmu iyaye na anan ko iyali na anan sai na ce a sai na kwana sannan in wuce kamun ka shigo garin hukuncin kasar yana haka yana kanka amma dai da zaran ka shigo saboda kai ma yanzu ka zama dan gari to wannan cika sallah zaka yi kana huta bayan gari to kuma wannan hukuncin kasar ya hawo kanka Allahu ta'ala a'lam
mutum yana
yin sun zo hayyaje ko dai in ta tafi ko da an ka tare da kwai cikin wannan مجموع فتاوانا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ya kawo masala yake cewa misalin nuzulul julud wal muzayq wal muwazzifin ghayr mutaahilin fi niqat at taftish wa manafidh al hudud ala al turuq al barriya fi sahara'i min al ard aw fi jazair al bahri aw fi 'aradihi aw ala shawaati'ihi ba'idan an al mudun wal qura ya kawo masala yake cewa misalin rinduna ko sujawa ko ma'aikata wanda za a ce musu satahi aka wani bincike ko wani sumame ko kuma ma'aikatan da za su yi wata enquete a kai su bakin iyaka ko kuma wa'ansu wurare cikin sahara ko cikin wa'ansu ƙauyuka wanda dai ba nasu ba yake cewa zaman da za su yana kai kwana biyar ko kuma sati ko kuma ya kasance wurare ne wanda masakin mutanaqqila wurare ne wanda za su ringa kai kawo daga nan su tashi can ko position na mance in sun yi a nan su koma can daga can su tayi can yake cewa la yu'tabaru hadha an-nuzul inda ahli al-urf min al-iqama yake cewa wurin malamai ko a cikin al'ada wannan zaman nasu daga nan su tayi can daga can su tayi can yace ba za a lissafa shi ba zamani ba sun zo kurum sun zama ɗan wurin ba yake cewa misalin faman safara summa nazala ala hadhihi dhifa ko ala hadhihi sifa fa huwa musafirun duk wanda yayi bulaguro ya sabka irin wannan wuraren yace to hukuncin hukuncin mai bulaguro wannan ya kawo wannan mas'alar fatawa shi ina tunanin juz'i na 15 da ya kawo wannan mas'alar kinan in muka dauki wannan mas'alar kinan duk wanda za a ce mai ga kanan ka ta yi mission ba wuri dai bane ba kake ba daga nan yau in ka zauna a nan ka tashi ka tafi can daga can zaka tafi can enquete ce aka baka daga nan in ka tafi can zaka tafi wancan kauyen wata rana a wancan kauyen kwana zai kama ka a fitsayin mai bulaguro kake zaka yi ta karsarin sallar ka amma dai misalin kawan ma'aikaci ne soje ne sai aka dauke shi aka ce mai yanzu ka tafi bazin soran zaka tafi ka zauna tsawon wata 6 kaga wannan ya sani anan dai zai zamna ba wani abin da zai gusa shi in ya gusa bakin shi daga can ne ya zo cikin gari kaga wannan kuma muhimmi ne ya san zai huce kwana 4 ya san zai huce a mazhaban Hanabila ya san zai huce kwana 5 a mazhaban Shafi'iyya ya san zai huce kwana 19 kina wannan mutumin ya san nan ne mazaunin shi tsawon wata kaza kina idan ya zo cika sallah zai amma dai idan ya kasance khilafan lidhalika zamani zai yi kwana 4 kwana 5 sati a mishe in muta kai wata 5 daga nan in na tashi yau muna can gobe muna can gobe muna durkuji muna jado wannan kurum matsayin mai bulaguro yake duk inda ya zauna zai yi kasarin sallar shi wallahu ta'ala a'lam kacin nan ya ce babu tambaya mu tsira dan kamun sallar magruba halakin bayan rana ta fada ka shigo musallaci gana da tahiyatul masjid kuma kallama zaka gani kamun ka gama tahiyatul masjid in lokacin sallar yayi kar zaka yi an da da sallah inda hukuncin rana tana fadawa in dai zaka daga kai baka ganinta kar mu lokacin sallah ya shiga baka da ba sai kana leke ba ko kana diba mantarwa in dai ka leka yamman nan kaga rana ta fada kurum hukuncin sallah ya shiga ko lokacin sallah ya shiga kurum ka daga sallah daga an kiran sallah ko ba wani abin da ake jira illa a tayar da sallah kiran kana iyawa kai nafila kai tahiyatul masjid amma dama ya baka ga kara kai nafila amma dai ba ta cikin sunanul rawatib shine ba biyu bayan sallar magruba ita ma a gida in dai da halin kuma babu halin komawa gidan mutun yana iya yin kayan shi a cikin masallaci kamar hadisin Aisha da ya bayyana mana inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adadin sunanul rawatib wanda Aisha ta kawo raka'o'i guda 10 akwai hadisin wannan da muka karanta Ummu Habiba wanda ta kawo daga bakin manzo Allah tace guda 12 والله تعالى اعلم sai wata matsala da ta zo mani shine yaushe ne mutun yake fara yin kasaro. Ina tunanin sati da ya gabata mun yi bayani shine lokacin da mutun ya huta ya bar gida ya huta daga gari shine mu a urf al'ada kurum in ka huta daga gari shine bariyar da ka huta daga bariyar kurum an fara maka lissahin mai bulaguro amma dai kasa da haka kaga ai karamari ce da nan kaga ba a lissafa ta cikin bulaguro ba kenan su ada malaman fiqh suka ce daga ka huta bayan gari ka fasa ganin gini to wannan kuma daga lokacin nan ka shiga lissahin bulaguro kuma haka mai azumi shi ma a wannan hukuncin yake dauka lokacin da aka bashi damar ya sha azumin shi shine daga ya huta bayan gari misalin zai yi bulaguro irin kamar tashi da ake yi na asuban nan ai kaga he bayan sahur bayan alfijir yake to ake huta to wajibin shi ne sai ya dauki azumi sai kai niyyar yin azumi da dare kuma kai sahur inka daga ka kama hanya ka tabbatar ka shiga bulaguro to a lokacin nan ne hukuncin rangwamen ya hawo kanka fa'iddatun min ayyamin ukhar kenan wata rana sai karama yanzu kuma an baka hurumin ka sha azumin ka amma dai kana cikin gida ko ka ce a gobe bulaguro zan yi kurum ka ce kai ba ka dauki azumi ba wannan lahi ne ba karami ba dan wajibin ka ne ka dau bulaguro in ka shiga bulaguran ka dau azumi in ka shiga bulaguran to a lokacin nan kake da haƙƙin ko kake da halaccin ko daukar rangwamen nan shine ka sha azumin ka karama shi ranar da ba ranar kun bulaguro ba raka'a biyu aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sai dai ai mun yi bayani daga cikin sunanur daga cikin salatu taqawwu salloli na nafila shine muka ce da kai wanda akai itlaqin ta mutun kana iya zuwa kurum ka girki sallah kai tai illa ma sha Allah ba wanda zai ce maka baka yi daidai ba amma dai sunna taratib a sunanur rawatib shine raka'a guda biyu bayan sallam magariba shi ma a gida manzo Allah yake yin ta in ka samu damar komawa gida in ko ba hurumin komawa gida in ka gama sallanka sai ka yi ta inda ka gama sallanka ayu kallifullahu nafsan illa wusaha wallahu ta'ala a'lam shikenan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi dan uwa da abinda arziki da suke bara addu'a na fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amuran shi ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kanukan mu albarka dan uwa da iyaye da suke kwance wa ansa a gidan likita wa ansa a gida muna fatan kowa Allah ko rumi manzan sauki ya sanya juyayin da yake da rashin lafiyar da yake fama da ita kasance mai kafara wannan yanayi da muke ciki muna fatan Allah laffafa mana Allah yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka